JDS Entertainment.
Swift's in the building. Virkal Guru, bye. Who's? Restart. Where? Kowa yana sinya jini in kuka ji sauraro to anan za ku gone mun saya da karfi la gini kai ka dan ogan kuma ba abun da zai mene mun iso suna ta barka da zuwa mun wuce gunda suka kasa zuwa tabbas nan sun san ba so da bala'i ga su sun jera suna aduwa maka an ga L I N Elena wanda ba su iya ba to su je su zauna fan safe kuna take suna nuna ka wuna flow ina fina su in gare ni ku auna suka ce trip zika jama mu je suka gane ina zuwa suka fita a guje muna cikin masa da mu duka suna waje in kare ni mai kula bai tukun ga zai farkace sun da akwai ni akwai kutuma kai reni buje ka da guduma mune kamar mari su ba mai mana rigima mala let me tell you kai karamin guduma guduma na da wani koya musu darasi killing never beat babu akasi mala kai biye ya kuza abaka pepsi suna rana ga mana mana ta shan ac zan koya maka darasi ka ja da ni wasan ba ta dadi har in babu ni always winning kuma babu magani zan yi abin da ba wanda zai manta da ni manta da ni na dem dey rush us ku tambaye yan matan su san I'm delicious they can't do without us ga ya musu su ku je ni ina yanka like scissors yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi 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 when I koya musu suna su aina koya musu darasi ne ga sauran kushishuwan ku zo ku sine kai raini ai zaka sha su magi ya am ganna barki bones kaman naki ya inna ma darasi karka saki kaci ko wace biza na maki da naci kashe ta duka zan yi hada hanji yeah I'm fresh jikin su duk kurji ogan su waye shi kwanan nan fa aka yaye shi har yanzu yana hawaya shi gudu ya jakar in kama shi in ya shiga hannu zani dama shi ga bulalu dole in dana shi yes feeling like a boss but na zo na sa an kalla hawayen shi ya shari sani looking at me da yan matan na kore musu tunani kana san tashin hankali ka taba ni zan kwata na karfi in suki su bani har yanzu mu ne da mulki flows mai sa su mafarki we getting pay ko ba mu aiki wai za su jara ni dube su basu da auki na zo daga baya ba ni ne na daya ku yi raini in cinya ku gaba daya tauna su like aya suna ta jan baya a dictate da jan bara nan retire na sama rappers nan full stop na mutum sun gane dictate su saya na sana ci kuma an full stop ka shiga gona na zan tara magajiya yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi yeah we teaching the blessings when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi 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 when I koya musu darasi
Mix and Master by KDS.
By KDS.